rundunar sojan Najeriya 17 da ke garin Maiduguri ta gurfanar da wasu mutane guda 10 ga manema labarai a jiya, da su ce ayan gungiyar Boko Haram ne suka miƙa kansu da kansu suka kuma ajiye makaman su. Komandan rundunar sojan da ke kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya, Major General Loki Irabo, ya shaida manema labarai cewa waɗannan mutane sun yi nadama kuma sun miƙa kansu ne ga rundunar sojan ƙasar, da haka suka karɓe su da hannu fiffiyu, kuma shi da suke karɓe duk wanda zai ajiye makamin sa ya kuma miƙa kansa. Rundunar ta kuma baiwa waɗannan mutane guda 3 cikin 10 damar mana bayani, ta kuma tabbatar mana cewa su yayan gungiyar Boko Haram din ne wanda suka yi saranda, wanda rundunar ta ce guda 4 daga ciki yayan bangaren Mammanur ne, sannan guda 6 yayan bangaren Abubakar Shekau ne. Ga ma da irin bayanan da waɗannan mutane suka yi kamar haka.
Abun kawai yaudara don ni da na san cewa in na zo a ture shi za su karɓe na haka, tun da cewa da na kawo kan zuriya wanda zan ga rayuwa na da su biyu ya kawo don rayuwar mu da zai duba rayuwa ban rayuwa ne na wahala. Ba ka sanya rayuwar kawai ka kai ya hanka da kara ba ka sanya na wasu kai su kuma da yake cikin jeji nan a idan ya kan yadda ake labarin gwamnatin Najeriya to ba haka ba ne ce mun zo mun ga alama a kan ci tabbas gaskiya ne wannan ke faɗa suna karɓar saranda kuma za a samu canjin rayuwa in Allah ya yarda da komai za a yi shi ne in Allah ya yarda saboda haka muna kiran ƴan uwanmu da suke jeji da Allah su yi haƙuri su bar daɗin nan a dawo a ba da gwamnatin Najeriya haɗin kai a samu canjin rayuwa domin an samu canjin rayuwa da ba daɗi to kuma gwamnati ko da yaushe ita mun ga alama gwamnatocin nan duniya ma da Najeriya suna ƙoƙari a kan Allah ya mai da zaman lafiya a samu canjin zaman da ake ciki.
Sai dai ɗaya daga cikinsu ya yi magana na cikin harshen Turanci.
My name is Joseph David Boy. The real name I'm using there is Das Ibrahim Alleji. That's the name that they have given to me.
Inda ya ce sunansa Joseph David, amma daga baya sun sa mashi suna Ibrahim Alleji lokacin da yake tare da yan kungiyar Boko Haram din. Ya ce ina miƙa godiya na ga Ubangiji da kuma rundunar sojan Najeriya yadda suka nuna mini da kuma yadda suke kulawa da ni. Ya ce ban yi tunanin za su kula ni yadda suke kula ni yanzu ba idan har na fita daga wancan daji.
Take this time to tell to my people right here in the bush that because if they came and surrender, they will not be killed. So I am advising them, let them
yace zan yi amfani da wannan damar kuma ya kira da sauran ƴan uwana da suke daji yanzu hakan idan har sun fito sun miƙa kansu da kansu na tabbata ba za a kashe su ba, don haka ina ba su shawara su ga yadda muke kuma su zo su bi mu saboda ina da tabbacin cewa ba abin da sojan Najeriya za su yi musu illa ba su kulawa, kuma yanzu haka a cike muke da farin ciki game da yadda rundunar sojan take kulawa da mu. Major General Loki Irabon ya kuma ci gaba da bayani game da ayin nasarorin da suka samu kan yayan kungiyar Boko Haram din a cikin gibir fafutuka da suke da waɗannan mahara rajin sambisar.
Have a summary of those that were arrested and rescued. Some of 1,400 of them.
Yace a cikin wannan kankanin lokaci mun samu nasarar kame da kuma kubutar da mutane 1,400 wanda suka kara da mata da kananan yara da matsofi. Dunar Irabo yace sun kuma samu nasarar kame wani dan Boko Haram din da aka buga hoton sa. Ana neman sa ruwa a Jello a garin Bajoga dake dauke da lambar 156 wanda yace an samu nasarar kame shi ne saboda irin yadda suka tarwata su a dajin Sambisan. Kwamandan ya kuma tabbatar da kame shugaban karamar hukumar Mafa Alhaji Shati Malawan da aka ce ya buye wani kwamandan kungiyar Boko Haram din a gidansa.
We have been, you know, taken to a custody because he had one of the terrorists along with the father.
Yace eh gaskiya ne mun kame shi kuma yanzu haka yana hannunmu saboda mun samu labarin cewa ya boye wani dan kungiyar Boko Haram a gidansa tare kuma da mahaifinsa.
So far the investigation would be that the Boko Haram terrorists who was sitting to his house who was
yace zaka bincike ya nuna mana cewa wannan dan kungiyar Boko Haram din da ya boye a gidansa mahaifin Boko Haram din ne ya zo wurin sa inda kuma ya nemi cewa ya taimaka wa dan nasa, kuma mahaifin ya riga da ya san cewa dan nasa dan Boko Haram ne saboda ya san cewa chairman din yakan baiwa yan gurin hijira mafaka. Yace har yanzu dai muna nan muna binciken mu ba mun gara mun kammala bincike akai ba, kuma idan muka kammala bincike za mu shirya jama'a duk halin da ake ciki.
Government movement, right? Yes, of course, he is also We take him to our custody. We are doing preliminary investigations. The outcome, of course, we'll let you know.
Yace haka shi ma mataimakin shugaban karamar hukumar da muka kame. Babu wani abin da zamu koye. Mataimakin shugaban karamar hukumar ka gane. Kuma yanzu haka muna gudanar da binciken mu. Zamu ga muku abin da ake ciki nan gaba. Da har mun gama binciken mu. Komandan ya kuma nemi jama'a da su gaba da ba su hadin kai kamar yadda suke a yanzu. Na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen irin wannan rigingimu. Dan jama'a su gaba da gudanar da walwala da kuma rayuwarsu kamar yadda aka saba a baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.